inga dan firi yana lino kai Allah wadan ka so mutum bai san ka ashe shi da marashin sani ciwo ne wani babin ma na ta amfani muku ne ya kanka da mutanen gida ya kada mazaje yara 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 ku fito ƴan yara ku kalli wasan manya dare ai dare mu fito muna hutawa da dai ta cici da balbela take komawa anan je mage zai fito yake walawa
So yeah.